A cikin daren ranar Litinin 9 ga watan Satumbar nan ne, al'ummar birnin Maiduguri, Jere da wasu sassan jihar Borno suka tsinci kansu cikin ambaliyar ruwa da ya kai ga asarar rayuka da dukiyoyi, lamarin da ya zuwa yanzu. Mutanen garin na cikin wani yanayin firgici da ban tausayi, kuma ake ci gaba da nima musu tallafi a ciki da wajen Najeriya. Kowane yanayi al'ummar birnin Maiduguri da wasu sassan jihar Borno ke ciki a yanzu. Jagorar kungiyar Baudi mai rajin tallafawa ci gaban mata, kuma tsohuwar jagorar asusun tallafi na Malala a Najeriya, Fatima Yarima Askira ta ce.
To alhamdulillah, abinda dai zan iya cewa shine gaskiya mutane da dama suna kokari wajen tallafawa waɗanda wannan lamari ya faru da su a Maiduguri. To amma zahirin gaskiya akwai wuraren da mun ga akwai bukatu sosai, kaman na magani da na tsaftace jiki da tsaftace muhalli na yau da kullum. So ko mu Baudi kungiyar mu abinda muke yi shine muna kokarin kai tallafi medical response, kuma muna bada magani kyauta, muna kuma kokarin wayar da kan jama'a akan cututtuka da za iya iba ta wannan abin da ya faru, kuma muna gayyatar su kansu ƴan gwamnatin su zo su yi mana bayani a yadda suke wannan tallafin da yake akwai yawan korafe-korafe da suke fitowa na cewa a an kulle sansanin gudun hijira. Abu ne wanda dole mu ma mu gane me ake ciki, kuma mu san yadda mu ma za mu ci gaba da wannan tallafe-tallafen.
Shi ma shugaban gidauniyar bada tallafin gaggawa, wato Swift Relief Foundation, Abdulaziz Mala, ya kira ga kungiyoyin fararen hula da su bibiyi batun tallafin.
Wannan tallafin da mutane wanda suka taimaka daga ciki da waje ma jihar Borno, musamman Maiduguri da Jere, wannan ambaliya ya shafa yana da matukar muhimmanci, saboda da yawa daga cikin mutane na cikin gari da waje sun rasa gidajensu. So ya kamata a sa ido sosai daga cikin civil society organization su yi aiki tare da gwamnati a isar da wannan sakon ma mutane. Saboda haka dan Allah dan annabi, gwamnati ta yi wanda ya dace, ta san matsalolin da mutane suka fuskanta, a cire son rai.
Da muka nemi ji ta bakin gwamnatin jihar Borno halin da ake ciki na ci gaba da kaiwa al'umma dauki, musamman bayan irin tallafin kuɗi da aka samu daga ciki da wajen Najeriya. Kwamishinin yada labarai da tsaron cikin gida na jihar Farfesa Usman Tar ya ce
gwamnati da ta bude disaster relief fund, kuma ta bude officeshin sema, duk wanda yake son ya kawo taimako ana karba, kuma ana raba. Bacin haka su kuma NGOs am suke musu akalla su kai abinci zuwa sansanonin, in suna so suna iya kaiwa kai tsaye ko su kai store namu mu karba. Akwai committee na musamman da ke bi sansanonin duka, tana dudubawa duk mai neman taimako, ili taimakon sai aduwa sai aka kawo taimako. Baki haka kuma gwamnati ta kai taimako na gaggawa, kowane mutum an bashi kuɗi da abinci daga store namu. So a takaice, iya gurgudu ana kulawa da mutane namu da wannan ibtila'i ya risa da su. Ka san irin wannan ibtila'i, ko ya kai wani zai ci shi bai samu ba.
A wani bangare kuma, jagoran kungiyar bibiyar al'amuran gwamnati ta Follow the Money, Muktar Muddubo, ya ce suna kan shirye-shiryen aika wasikar neman bayani akan yadda gwamnati ta fara rabon tallafi ga al'umma.
In kika ga tallafi, dole sai an san me ake tunanin yi da wayannan tallafofin. So yanzu muna collecting kudade da aka yi announcing na cewa an bayar, muna kokarin rubuta wani letter da ake cewa Freedom of Information Law letter, wanda zamu tura ma gwamnatin jihar Borno don mu san naira nawa ne gwamnati ta karba, kuma mai take kokarin yi akan wannan. So kamar yanda muka sani, one of the immediate action da aka fara yi daga wannan iftila'in ya auku da su shine an fara rabo wayansu kudade da kuma abinci wannan na gaggawa. So kin san wannan ambaliyan yazo da cututtuka, yazo da asaran rayuka, dukiyoyi, da dole sai an zauna an yi setting up plan wanda za a yi executing wannan abu. Muka yi dropping wannan letter sai mu san ya za a yi mu bibiyi kan wannan kuɗi.
Alƙalaman ƙididdiga dai sun yi nuni da cewa tun farkon labarin kai tallafi ga gwamnatin jihar Borno ne, wasu kungiyoyi da fitattun mutane a dandalin sada zumunta suka fara yin kira akan a sanya ido ganin an raba tallafin ga waɗanda al'amarin ya rutsa da su, ba wai a karkatar da kuɗaɗen ba. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.